kaya wa Yesu damu warka shi ubangiji ne sayaji dukamu wanu mumi kaya Yesu kaya maza kaya maza
kaya wa Yesu damu warka shi ubangiji ne sayaji dukamu wanu mumi kaya Yesu kaya maza kaya maza
kaya wa Yesu damu warka sana dawo ga hayya mai tempona ya ban aza cewa Yesu zai amsa mani ba da na gani ya amsa wa Iliya addu'a da wuta siyasa na dawo gare shi shine mai tempako na kowa ya dawo gare shi zai samu tsira kowa ya koma
Yesu da muwai
na ce kowa ya ga masa
shi
ubangiji ne yana tempo
ha
put their trust in their own wisdom, and others put their trust in Mammy God. My trust is in you, Ahaya. I give it all to you. I give it all to you.
Damo and Tiwo, Russian love, yeah. Sadani, Rada Dindunia, Damo Akulum. Rashin lafiya
ko
rashin aure ne kaya
masa
nace kaya masa Yesu yana ji
kaya masa
yana ganin ka
kunnan
sa bude
kaya masa
nace kaya masa
kowa
kaya masa
baba
kaya masa
yara
da manya kaya masa
anti
na kaya masa kowa ya kaya masa Yesu yana ji o
Kawa Yesu, Gaya Masa, Gaya Masa.